Panikida, panikida, panikida.
Zambo ya dao.
Panikida, panikida, panikida.
Wakaje kazo.
Panikida, panikida, panikida.
Wanara mwana tembe.
Panikida, panikida, panikida.
Kirikiza, za, 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 za. Kirikiza, za, 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 za. Utaka, 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 utaka.
Perkete.
Utaka, utaka,
utaka,
utaka.
Perkete.
Kirikiza, za.
Daga Fresh Prince Agagiji. Yeah.
Tabaraka ya ilahi kabana basira zanyi waka. Wakar gayin garin mu dan gayin bana san babu harka. Shirani za su mala amma kuma ba izinin ubansu. Ba izinin uwarsu ba albarkar Allah gare su. Tafiya ta kai tafiya suna ta sana'a irin ta kusu. Sun tara kudin asusu ba sa tuna baya gidan ubansu. Sun manta uwa gare su suna ta famar shaggalin su. Sun kwashi kudin jikin su suna mikawa karuwan su. Kaga diyan asara a harkar ta su akwai fitsara. Suna shukar tsiyar su yan sanda sai suka wawushe su. Daga nan aka kai su yari wata shida sai aka sallame su. Bayan an sallame su dari bi take aljihun su. Nan suka koma ga Allah suna roƙon shi ya taimake su. Allahu ka ba mu naira ya kamata mu bar garin nan. Dun muna samun na shayi kafin kofofai gagare mu.
Gayu an sha wuya.
Ni ya ce.
Ai da ma dan duka ho ne.
Haka yake.
Kirkiza za 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 kirkiza za 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 za. Utaka 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 utaka
barkate
utaka utaka utaka
barkate
kirkiza za 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 za
barkate
za kirkiza za 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 za
barkate.
Wace kalu ta ci mutunci na in rama ko in kyale a zango karkarama ka batta da kanta ta yau da dama dan mun san ta ci leda ka batta da kanta ta kai garami kalu mai ladabin kunama kowa ga kalu ta yabe shi uwa da uba ne sun tsane shi a lalle na gode Allah ya raba ni da harbi yar kunama ashe maciziya ce me ba ta abinci take ta cizo Allah kare ni sharri na kaska me bin nama 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 nama
ke ni fa ba da ke nake ba. Amma idan kin tsargu da ke nake
kirkiza za 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 kirkiza za 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 utaka 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 utaka
barkate
utaka utaka utaka
barkate
kirkiza za 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 za
barkate
za kirkiza za 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 za
barkate.
Ranar murna a tashi a manta bakin ciki dan awala ban ce fa uwar gaje ku tashi fa ku ce kun manta sallah ni dai na ce a tashi da daddare har rana ta illa a gidan tasun garin mu DJ Abdul ke ba mu sauti shi ko wannan kidan Mr. So shi ne doka sautin wai yaya yan Kaduna wannan wakar ta sa kusanci ta sa musanci dan gashi muna casu da fati
ha barin ga wife wani iya rawa
za 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 za
za
utaka utaka utaka
barkate
utaka utaka utaka
barkate
za 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 za
barkate
za 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 za
barkate
za 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 za
za
utaka
Berkecil
Utaka Utaka
Utaka
Berkecil
Utaka
Kirkiza Za